Soyayya ta yi rana kulla alƙawarin aure. Ali da Hafsa dan Allah ku tsara miki juna.
Ali da Hafsa soyayyar ku da dina Allah wuri. Isa ayayin ku ke muku tambara masoya na juna. Soyayya a ta yi rana an kulla alƙawarin aure. Ali da Hafsa haɗin Allah ku kare riki juna.
Soyayya a ta yi rana an kulla alƙawarin aure. Ali da Hafsa haɗin Allah ku kare riki juna.
Soyayya
Soyayya
yayin ga Hafsa ina jin ji. isuwa lalle ne gare ta hafsa ina yau mun kuji ina ta bayyana Injina ta bangirma ina mama tije maryam tije a gaishe ku ga hafsa bash fatima ibrahim da bangirma
more music at housesongs.com